大哥，美味啊！
如果现在是这样的感觉了，感觉了，人家就是我们说，要做那些手机的意思，要做什么画面上，阿个公司的时候，感觉了，我这个感觉还能聊到些，还能聊到些，那我怎么过的呀？
啊，我那做
啥？我
你那做啥？我做个业，业个编辑卡。那个发现都是呢，看到了还没看到嘛，阿卡奇阿都是的，可这是可发的，我真的是那条。那个三姐母呢，母长那个是不是跟包？那是跟不生有关，不跟你闹。可发的。
我说你那个秃噜，我说你那个秃噜，你没跟伢子，没跟伢子比，我没跟你，出个么子发秃噜，那是那是有点儿白的。
Jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadu mu da kowa wani sabon shiri na saka mai waya an ce bayan da Boko Haram suka shigo cikin jihar Niger har suka tada tutocin su akan wasu garuruwa akwai hatsari da birnin Abuja tunda baya da nisa daga Minna to wane ne hatsari jiran ita Abuja take ciki kenan sannan sakataren gwamnatin jihar Niger ya kalubalanci Buhari da gwamnatin su fadi wa duniya abinda suka yi na taimakawa ita jihar Niger lokacin da aka sace mata dalibai aka gara shi kuma dan majalisar dokokin da ke wakiltar ita Niger a can Abuja yana kalubalen ta gwamnatin Niger din ta fadi ainihin tallafin da take taimakawa tana yi wa yan gudun hijira da ke guduwa daga wuraren da ake kaiwa hali duk wannan suna cikin abubuwan da zamu kawo muku a cikin wannan shiri da yau wanda wakilin mu da ke mana Mustafa Nasiru ba tsare shi ga mana muhawara tsakanin honorable Abubakar Nado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin ita jihar ta Niger to ba ta da fata lokaci ba ga Mustafa da bakin sa
yes azu batun
ba
batun
ba
to ina zuwa yes azu ka san gwamnati ya ce yanzu haka ma Abuja na cikin hadari menene gaskiyar wannan maganar yes azu kasancewar wannan al'amari me zan wani karin haske zaka yi mana kafin mu koma maganar lado din na batun abinda kuke kashe mu jami'an tsaron nan
to alhamdulillahi tambayar da kai wanda yake honorable Lado bai san hansa ba shi yasa bai bada ita ba
na'am
ina tabbatar maka a kowane lokaci mai girma gwamnatin jihar Niger yana saduwa ya tattauna da mutanen da suka yi to da shugabannin da suka yi to suka yi to kautar mu especially wa'annan guda uku biyar da hukumomi da muka yi magana ya sha zama da dagatai ya sha zama da hakimai ya sha zama da sarakuna game da maganar tsaro ya sha zama da shamomi na kowane lokacin gwamnati kuma yana nan a rubuce ga ba boye yake ba na biyu wannan bayan da aka yi wanda bai an sa abu shine maganar wai Boko Haram ai mu tun shekara ce da shekara ai mu san waye ne dan bandi waye kuma dan Boko Haram wannan maganar da aka ji kuma yayi haka yake ba wai wani shafi bari bane mun fadi kuma ina ne abin yake ai tsaruka guda hudu ne mun san mun kai da cikin shiro suke ba ko su jaba
amma to SSG
ina so ina so yi bayani kuma ba za su ruka ba da kai magana ba don da su da su ba da ana magana ne akan ba maganar siyasa muke ba
ba wannan da ya fi idan ba wannan da lado bari ya gama dan ya hakuri minti daya ya gama sai ka dora
wallahi bari ya hakuri ya gama to shi kenan wannan jihar Niger bai taba yi ma shugaba Muhammad Buhari mutunci ba
na'am
a kowane lokaci duk wani tallafin da mai girma shugaban kasa ke kawo Niger gwamnati ya sani mutanen Niger sun sani kuma yana yabawa mai girma gwamnati ya zo a talabijin a rediyo da sauransu da rikita da yin zai nasu ba ba ko yake ba so sabar hata ba wai mun ce shugaban Buhari bai yi wani abu a Niger ba shugaban Buhari yana ba su jihar Niger goyon baya yana ɗaukaka ta yana mutunta gwamnatin jihar Niger kuma yana ganin kokarin da yake yi idan na da ganin kokarin da yake yi ba to shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bar shi ya saka kanta gwamnatin jihar Niger yake
Inko sakatare ya amince da cewa shugaban kasa yana taimako yana kuma aka zama jihar Niger bai kamata ya fito ya gaya wa duniya cewa gwamnatin jihar Niger ya
zama
ana maganar tsaro domin na zai zama ba a daga ba sai ni da ba da maganar tsaro ba ne ana maganar wani su da ba da maganar tsaro ba ne da ba da maganar tsaro ba ne ba zan shigo nan zauren in yi magana ba idan maganar siyasa zan yi akan jihar Niger ba wannan zauren zan yi maganar siyasa ba
na'am haka ne magana tsaro ake honorable ladani
ya ba da mamaki shin idan aka tambaye ma shi honorable ladu wani kalami ne gobe tsaro na yayin rubutu kuma a wani yanayi a karata wannan magana
na'am exactly
wani yanayi yes wani yanayi ya take ciki
Zaka sace muna mutane da cikin box da suka kusan bakonni nawa a kafadi
dojojin da aka turo ni mun gani a TV kuma mun gani shugaban kasa an turo national security advisor da hafsoshin sojoji sun zo da reda a kan hayi magana da adalci
yanzu honorable SSG
mai girma zona ya anshi tawagan national security advisor the minister na interior the minister of police the inspector general of police da sauransu ina so in tambaye ka a cikin lokacin nan wani muhimmin gudunmawa ne aka zo da shi
kamar sun zo jaje ne aiko
saboda haka honorable Lado
Bari ya gama honorable. Bari ya gama, za mu ci gaba, akwai yan tambayoyi da zan mai SSG ne. SSG. Honorable Lado,
mu kyamata ta tarayya, mun fito a majalisa, mun goma sha uku lokacin da ya zama SSG. shi ba mun fito mun ga ma duniya mun yi press conference mun ga ma duniya mun ga mutane shi gaban kasa wannan Nasiru ya kuri hijira a jahar Lagos da ke cewa da sallafa mutu ni na je kuta ni na je gwada na ga halin da suke ciki na je zumba wallahi wallahi ina kasa ne sarki ne ko ina azumi na ga halin da suke ciki ba su da abinci ba su da magani ni na fito da kudi na yi don Allah ne ba zan ga ma duniya ba na fito da kudi miliyoyin kudi na sayi musu barguna kananan yara na sayi musu kaya mata masu juna juna kuma barguna na raba musu saboda fice gozin jahar Lagos ba wani kuma yanzu ba ta ga musu
dan da za ku ba 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 za ku da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Neja da kuma Gara Sale da Abdul da ta hada shirin ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington huta lafiya